اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 27 جوزن جمال الآخرة هجرة تمر الله صلى الله عليه وسلم دقم قزوة مدينة شكرا sannan 21 ga watan 1 2023 aiwar annabi Isa aminci Allah ya tabbata a gare shi a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Khattab a karatun littafin at-tajrid as-sahih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami Sheikh Ahmad bin Abdul Latif az-Zabili ya rubuta wanda an yi shi hijira tana da shekara 813 ya rasu 813. Allah subhanahu wataala ya mishi jin kai da rahama, ubangiji ya dantar da mu zuwa ga dace ma daidai, ya amfana da mu abubuwan da zamu ji na sunnoni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ci gaba da karatu a kitabu na bakwai yabo na bakwai kitabu salat kitabu na takwas ko kitabu salat kitabu na takwas kenan kitabu salat wanda kitabu salat ya kunshi da tsayawa dubban yawa duba da girman sha'ani na sallah wanda ubangiji subhanahu wataala ya ambata sallah wajen sama da guri 60 a cikin Al-Qur'ani, wanda aka ce as-salatu lughatan shine addu'a bil khairi, addu'a bil khairi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce salli alaihim, amma shar'an shine kenan aqwalun wa af'alun muftataha bil takbir muqtatima bil taslim, wasu maganganu irin su kabbara tasbihi da kuma wasu ayyuka ruku'u sujada tsayuwa wanda ake budewa da kabbara sannan kuma ake idawa da sallama. Babu na farko a ciki babu kaifa furidatu salatu fil isra'i, babban da zai bayyana mana yaya aka farlanta sallah a tahiyyar dare da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Baitul Maqdis. حديثي نفرق حديثنا أنس بن مالك على قارئ الرأى قريشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقصد من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قائد على يمينه أسودا وعلى يساره أسودا، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. دق أنس بن مالك الله سبحانه وتعالى قال الرأب ريشي يتي كان أبو ذر. أبو ذر يكسن جي منين سنة أبو ذر نا يكا menene sunan shi? Abu Zar al-Ghifari, na bayan karsa sunan Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari ko dai karatun tsallake kai kenan tsallake ne kai kenan dai haka eh majiya kai jundubi bane jonarita ai na wuri a cikin arabu ne ya dinga tasirihi da wannan yazo da alƙuyyan mutum sai bayyana sunan ko radiyallahu anhu hadith anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yana bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam furija an saqafi baiti ma yace furija an bude an saqafi baiti rihin daki da adan gurin ya idafa ne ga kanshi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan lokacin idafa takan zaman tawa ga wanda yake adana mulabisa kenan gidan asali gidan ummu halili ne to amma tunda a ciki yake kenan wa ana bi makkata a lokacin ina makka kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam kaga ba daga masallacin da ka'aba bane ba kenan daga makka kin saboda duka aka kiran ta kenan da haram wa ana bi makkata fa nazara jibril alayhi salam a lokacin ina makka sai malaika jibril alayhi salam ya sabka mana daga wannan kafadin wanda aka yaye wanda aka bude ta dakin wannan kuma malaman suka ce kaiwa matsa ne na mufaja kenan ba sata kawai aka bude daga gurin da aka bude sai ga malaika jibril alaihi salam sai zamanto ya shigo ta wannan kafadin saboda aka ce fa dan zama jibril fa faraja sadari a lokacin kuma sai buda kirjina sallallahu alaihi wasallam fa faraja sadari sai tsaga kirjina mana shine sai buda kirjina alqadi iyad Allah ya kanshi da rahama a cikin ashifa yace lalle tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a lokacin yana yaro a lokacin da ake share shi kenan abadiyatu banu sa'ad suhairi Allah ya kanshi da rahama marubucin littafin ar-rawdul uluf sharhi da yama sira ta ibnu hisham Allah ya kanshi da rahama yace bi anna zalika qamaratin abun so biyu ya faru kuma suka ce shine daidai yace na warko kenan dan fitar da wannan gudan jini wanda aka ce hada hadu shaytan min ka wannan shine kasan shedan daga gare ka na biyu kuma dan kimtsawa saboda haduwa da ubangiji subhanahu wataala a daren isra'i da mi'raj abu dawud al-qayalisi da kuma al-harith a cikin musnad nasu susubin hadithin aisha suka ce abun ya faru kenan ba so dai ba kenan ya faru kafin ma zuwan malaika jibril sannan ya faru lokacin da malaika jibril ya zo kogon hira ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan kenan dan kimtsawa saboda karban wahayi wasu ma suka ce a hakan ya faru kamar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 10 ko kuma wani abu makamancin haka nan kamar yadda Abu Nu'aym cikin dalailin nubuwa ya ambata haka wasu na ambata na biyar amma bai tabbata ba wanda ya fi dai inganci waɗannan guda biyu na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana shayar da shi wajen su Halimatu Sa'diya thumma ghassalahu bima'i zamzam sai kuma ya wanke wannan zuciya aka kwarara kenan ruwan zamzam wannan kuma an zabe shi akan wani shi saboda fadalar shi akan dukkanin waɗansu ruwaye malamai suka ce da kuma karfafa zuciya thumma ja'a bi qasdin sai kuma ya zo da wata tasa thumma ja'a bi qasdin sai ya zo da wani makayi min zahabin amma na zinariya aka ce abin da yasa saboda shi ne mafi daukakuwar makayin aljanna mafi daukakuwar makayin aljanna kenan wannan ya nuna istimali ga makayi wanda yake na zinariya wasu suka ce a wannan kafin a haramta ne saboda ya al'amarin a makka ne haramtawa kuma ya kasance a madina wasu kuma suka ce a wannan kenan abu ne wanda yake ya shahi mala'iku shi yasa ma waɗansu daga cikin ulama sai suka kawo hujja akan halaccin yi ma qur'ani kwalliya yi mishi kenan zeba da zinariya wasu daga ciki suka ce a wanda ya yi amfani da shi ɗin mala'ika ne kaga akwai buƙatar a san cewa shin su ma mala'iku mukallafai ne kamar yadda mu ma muke mukallafai abinda aka kallafa mana ma'ana na shari'a su ma da mu da su duka ma haɗu ɗaya wajen nau'in shari'a ɗaya duk abin da ya haramta a gare mu su ma haka ya haramta a gare su sai zo da wannan mumtari yana makare mumtari'an hikimatan wa imanan saboda haka sai zo da wannan ya ce a lokacin sun majami tsasin min zahabin mumtari'in wannan tasa tana makare da hikimatan wa imanan tana cike da hikima da kuma imani fa afraga fi sadri sai ya karara wannan abin fi sadri a zuciyata warme suka ce hikima da imani nan wani abu ne kenan wanda dalilin tabawar wannan ruwan kenan za a samu mi ƙara cikar hikima da kuma imani saboda haka an ambaci abin ne da sunan abin da yake sabbabawa da sunan abin da yake sabbabawa ko kuma a'a kenan an bada misali ne da abin da yake abin gani yakshifa bil mahsus ma huwa ma'qul saboda abin da za a iya halkarta ya ganshi a barubaru kirkiri kamar yadda a hirin kiyama za a zo da mutuwa a siffar rago mai manyan kahunna a yankata kaga ai mutuwa da take karbar rayukan mutane wani abu ce wanda ba ka ce ba gashi wata halitta ce a sarari da take nan saboda mi Allah ya ce qul yatawaffaku malakul maut alladhi wukila bikum kaga ni saboda haka kenan amma a hirin kiyama Allah ya ce za a zo da ita a siffar rago mai manyan kafafuna to shi ma nan gurin sai aka ce sai kwarara kenan hikima da kuma imani a ciki Imam an-Nawawi Allah ya karshe da rahama ce ita hikima ibara ce akan ilimi wanda yake abin sufantuwa da hukumce-hukumce wanda ya kumshi sanin Allah ko kuma wanda yake ya wanda yake yana tare da kaifi na basira da kuma kenan tsaftacewa zuciya wasu kuma suka ce kenan shine tabbatar da gaskiya da kuma yin aiki da ita da kuma toshewa daga bin san rai da kuma abin da yake barna wasu suka ce alhikima shine annubuwa wasu suka ce alfahmu anillahi ta'ala fahimtar hukumce hukumce Allah wani lokacin ma ana itlaqi hikima akan kenan alqur'ani to hikima duk dai ta kumshi wannan kamar yadda ubangiji ya ce yutul hikimata man yasha wa yutul hikimata faqad utiya khairan katira kaga kenan saboda mai ta hada abubuwa da yawa fa afragahu sai ya farara mun ma'ana sai ya zuba mun abin da yake cikin wannan tasa fi sadari a cikin kirjina ma'ana wannan hikima da kuma imani a cikin kirjina kuma aqbata sai kuma ya kulle yarge kamar yadda za a sa a toshe makai sai kuma yarge kaga anan sai Allah subhanahu wataala ya hada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin yankuna na annabta kuma sai aka rufe ta yanda ya zama mi khataman nabiyina saboda haka sai aka sanya rufe ta yanda wani makiyi ba shi da wata dama saboda abinda aka kulle shi aka bashi tsaro kaga babu wani wanda zai iya keta shi ko kuma ya zamanto ya bata wannan abu wasu ka ce dai ya samu karfafa abusa kenan istijla'in al-asma'il husna da kuma tabbatuwa akan matsayi wanda yake mafi zamantawa abin yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsuma akada biyadi sai kuma malaika jibril ya kama hannuna fa araja bi sai ya haudani kenan mutane biyu suna tahiya ba lai bane an kama hannun juna kaga yace sai kuma sa'ada bi ila sama'id dunya sai ya haudani zuwa sama ta duniya riwaya ta Abu Dharr yace yace kenan sa'ada bi ila sama'id dunya kenan ila sama'id dunya bi sai haude shi kenan zuwa sama wacce take ta farko wannan ma ji ila sama'id dunya da muka je sama ta farko ma'ana sama wanda take ta duniya kenan wanda tsakanin ta da ƙasa aka ce tafiyar shekara 500 kamar yadda tsakanin kowace kuma haka qala jibril li khazin as-sama'i ad-dunya sai malaika jibril ya gaya ma wanda yake tsaron wannan kowa sai ya ce ifta al-bab bude kowa aw tarwa fa daraba baban min abwabiha sai ya kwankwasa kowa daga kohohin wanda wannan dalili ne da yake nuna cewa kowa din kenan a kullu take saboda da yaje sai ya kwankwasa malaik ibn munayyir Allah ya tsanshi da rama ya ce hikimar wannan dan tabbatar da cewa sama lam tuftaha illa min ajali ba amma buɗe ta sai dan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin inda a ce abu da aka tarara kenan da kawai shikenan abu da yace wannan dalili ne kenan buɗe wanda aka yi saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai tsaron sai yace man hada mana wane ne wanda ya qara'ul bab kenan kala yace jibril malaika jibril kenan bai ce ba ala saboda abu ne wanda yake abin hani ne mutum a ce wane ne ka ce ala ka ga nan gurin sai sarra jibril malaika jibril ne ka zo ake tambaya wane ne ka ce wane ne nan kuma akwai ladabi na neman izini wanda aka nemi yake neman izini in an tambaye shi sarra da sunan shi dan kai ya zamanto an samu rikitarwa in ka ce ni ne aka yi tunanin wani yardadde ne aka ce shigo kai kuma ba so ba ka shiga a lokacin kaga kenan abin ka cutar da su mutane yace har ba haka ahadun tare da kai da akwai wani qala na'am ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tare da ni akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ursila ilayhi an aiko mishi mana an aika yazo shi ursila ilayni an aika yazo mana a hayo da shi anan gurin kenan ba wai asalin ursila ilayhi mana risala a ursila ilayhi an aika an gayyato shi cewa yazo shi sama tunda risala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sananna abu ne wajen dukkanin manzannin Allah ko kuma a malaman suka ce akwai ihtimalin abin da yake ya kuye kenan gare shi na asalin risala ko kuma shagalto shi da ibada ta sa wannan amma dai ursila ilayhi mana lil mi'raj kenan sannan malaman suka ce za a fa'idanci cewa lalle wanda yake dan ake yakan zaman tawa matsayin wanda yake dan ake kenan kan zaman tawa matsayin yin iso mana in aka bada dama ga wanda yake dan ake to yakan zaman tawa matsayin wannan kaga anan gurin sai bai wata ba akan kenan budewa a matsayin shi na wanda kenan uzuni aka bashi a lokacin malaika jibril sai ce na'am mana kware an aiko falamma futiha lokacin da aka bude ko kuma lokacin da shi wannan mai tsaron ya bude a lamun sama a duniya sai muka haura mana sai muka hau sama wanda take ta daya wannan yana nuna kenan tare da su da akwai waɗansu mala'iku alauna sai muka hau kenan mana zamiri tunda mai na jam'i ne yana nuni akan wannan wasu suka ce a nan gurin kenan dan ya faɗi ne dan girmamawa wasu suka ce akwai mala'ikun da suka yi musu rakiya kenan a bisa wannan fai da rajulun qa'idun ala yamini aswida sai ga maka muna hawa wani mutum dama shi da akwai aswida waɗansu mutane aswida kenan jikuna na wasu mutane aka ce sawali kenan shine jiki wanda yake na mutum fai za sawalin azimun la yafariqu sawalahu sawadi hatta yamutul ajargum saboda haka sai ga waɗansu mutane nan wa ala yasari aswida hagun shi ba da wasu mutane idan nazara yamina in ya kalle janibi na jiha ta dama shi zahika sai kuma ya dariya wa idan nazara yasari in kuma ya kalle jiha ta bangaren hagun shi baka sai kuka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala sai fadi shi wannan mutumin kenan ne wanda muka tarar yana zaune wanda dama shi ga wasu dandazo na mutane hakun shi ma haka ga waɗansu mutane nan in ya kalli dama janibi na aljanna sai ya dariya ya ji dadi in ya kalli hagun janibi na wuta kuma sai abin ya sanya shi kuka wannan yake nuna abin da ake so ga wanda ya ga wanda yake cikin jarraba ko azaba ko na makamancin haka to abin da ya kamata yin alhini da kuma yin nadama da kuma kare zuciya wannan mutum sai a lokacin sai yace marhaban bin nabiy salih wal ibn salih kenan shi mutumin da yake zauren nan yace marhaban bin nabiy salih marhaban ali da annabi wanda yake nagartacce wal ibn salih da kuma da wanda yake nagari kaga wannan ya nuna kenan halaccin yin amfani da ita wannan kalma in dan debe kewa ga wanda yake bako da yake mana kana mai tarhibi cewa ka samu guri da yalwa wanda ake cewa shuhuda huska ta yi kenan ta tabarma ka gane sai bai cewa malamai suka ce marhaban bin nabi sadiq saboda kalma ta salaha ta game kenan ɗabi'u waɗanda suke duk abubuwan yabo wanda kuma gaskiya ita ma tana ciki kaga sai ya zama to ya haɗa tsakankanin salaha da kuma annabta in salaha ta annabta da kuma salaha take nan iya saboda a dukkanin cikin iyan annabi adam alaihi salam kaga babu salihi sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kenan ya ce marhaba da annabi wanda yake cikakke a cikin annabtashi da kuma da wanda yake karshe wajen biyayya qultu li jibril sai na ce ma malaika jibril alaihi salam man hadha wane ne wannan bawan Allah qala hadha adamu alaihi salam yace baban bil adam kenan annabi adam wa hadhihi al-aswida wannan kuma dandazo da kake gani an yamini wa shimali nasabu bani wannan rayuka ne na kenan bani ida'in shi aka ce nasaba jam'i nasab jam'i ne na nasaba na sama kuma shine kenan rai rai na dadin shine ake cewa na sama kenan ya rayuka ne nami na ƴaƴan shi fa halil yamin minhu ahlul janna na dama ƴan aljanna sune ƴan aljanna wal asida allati an shimal ahlilla wanda suke na hagun kuma sune wadanda suke bangaren na wuta ko kuma jiha wanda take ta hagun malamin suka ce kenan anan ne inda bangaren wuta din rayuka suke ne na cikin sujjini wanda kuma sujjini kasa wanda take ta bakwai rayuka kuma na bangaren dama sura al-niyun shine bangare kuma na can koli sama fa idza nazara yamina in ya kalli dama dhahik wa idza nazara jibal shimali in ya kalli bangaren hagun kuma baka hatta arjabi har ya zamanto ya haudani ila sama'i thaniya zuwa sama wacce take ta haura sama ta biyu kenan wanda matakai matakai na maji sarasan duk in yaje da akwai kenan annabawa wadanda yake haduwa da su a wadannan matakai matakai na sama saboda haka yace a lokacin sai kuma muka hau zuwa kenan sama wacce take fasken wannan mai وجيء إن شاء الله خير جزاك الله خير إلى السماء الثانية فقال لخازنها سيجمع مثلا افتح بوده فقال له خازنها مثل ما قال الأول مثلا سيجمع بتوقع شعبين لنفرق ويهدي ما ناديلي لما أنا كين سيأك بودي قال أنا سيجمع فذكر أبو ذر أبو ذر يا أنبتا أنه سرس وجل في السماوات آدم wa Idris asamman nanan sarasa ya sami annabi Adam annabi Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim ajma'in wa lam yakbut yace bai tabbata kaifa manaziluhum yaya kenan masaukansu ma'ana wala anan nawa yake wala anan nawa yake wanda kowanne annabi kenan a wata sama daga ce ghayra annahu zakara annahu wajal Adam yace sai dai ya ambata cewa ya sami annabi Adam fi sama'id dunya wa Ibrahim fi sama'is sadisa abinda kenan ya zamanto ya rike wanda shi daidai da ruwaya ta sharik daga Anas amma ragowar ruwayoyin din kenan abinda ya tabbata in har ya zama da maimaicin wannan kenan yin Isra'i da Mi'raji wanda ko malaman suka ce a guda ne shi yasa qasallani Allah kan shi da rahama yace hadisi na Anas daga Malik ibn Sa'sa wanda Bukhari da Muslim suka fitar ashi sai ya bayyana cewa an sami Annabi Adam alaihi salam fi sama'id dunya kamar yanda ya gabata atabi kuma Annabi Yahya da Annabi Isa atabi kuma Annabi Yusuf alaihi salam atabi kuma Annabi Idris atabi kuma Annabi Harun atashidda Annabi Musa atabakwai Annabi Ibrahim فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم لوكاتين da malaika jibril ya zarce da maji sallallahu alaihi wasallam wanda kenan sun fice tare da annabi idris alaihi salam qala sai ce marhaban bin nabiy salih wal akh salih marhaba lalai da nagartaccen annabi sannan kuma dan uwa wanda yake nagari kenan sai bai fadu ba kalma ta ibnu kamar yanda annabi adam alayhi salam ya fadi saboda kaga shi annabi idris baya daga kenan babanni na maji sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ma malaika jibril man hada qala sai ce hada idris alayhi salam wannan malaika idris wannan annabi idris kenan aminci Allah tabbata gare shi summa maratu bi musa alayhi salam sai muka fice da annabi musa fa qala سيانا موسى مرحبا بالنبي الصالح مرحبا يا النبي وانديك يا تترد نغرتا والأخ الصالح لكم نوى وانديك نغرتا قلت لك من هذا وانيني وانا يا جبريل قال هذا موسى ونمسى لسيتي سينك يا هكا من تنشين يا رجال شموعة من ظال صلى الله عليه وسلم يتكينا سيزما هكا كمك موسى ربعة من القوم كنا سكيني a cikin al'umma saboda haka yace ma kuntu mal hada wane ne wannan a lokacin heya sai yace me kenan annabi Musa alaihi salam thumma maratu bi Isa sai kuma muka fice da Annabi Isa fa kare ce marhaban bil akhi salih wan nabiy salih maraba da nagartaccen dan uwa da kuma nagartaccen annabi ulto yana ce man hada wane ne wannan kare ce hada Isa wannan Annabi Isa alaihi salam kenan mazala sallallahu alaihi salam yace wanda yake kamancece ne ya da shi urwa wannan kuma ji sallallahu alaihi salam yana ba al'umma labari dan saboda sanin sifar annabawan Allah kenan sai kara maka ni kaunar annabawan Allah da kuma cikakken sani da annabawan Allah kaga gashi ana ga yamar sifar ta Annabi Isa alaihi salam ashe mu musulmi mu da Annabi Isa alaihi salam ya dawo to wanda za su fara gane shi musulmi yana sauka ba ne an ce musu Annabi Isa alaihi salam ba ne yana sauka kawai duk musulmin da suke gurin an sa Annabi Isa ne shi yasa ma za a ce annabin Allah shiga ka ba da sallah sai ce a bar imamu ku mutu limamu ku rubu cin ku ne kuwa kuma mu zalla sai da haka shi kenan sai a ba da sallah amma da ya san ko ba sai a ba sai ana tantama tunda ba cewa za a ila takarda sai dai kuna da sun kuna da sun ko bi da komi kaga ba cewa za a ila shi da aka baka cewa kai ne a a in kaji ana wannan ba gaskiya in dai da gaskiya ai an kani sau da haka da ya zo ko Annabi Isa alaihi salam ne musulmi kai tsaye suna gane summa marattu bi Ibrahim alaihi salam muka wuce da Annabi Ibrahim fa qala yace marhaban bin nabiy salih wal ibn salih qultu ina ce man hadha Annabi sallallahu alaihi wasallam koya mana tambaya abin da ya shige ba kaga dan gurma zo sallallahu alaihi wasallam da an sai tambayi malaika jibril wannan kuwa wannan kuwa tare da malaika jibril tare shi yace mutahi aka sai to amma da ya gani kuma sai tambaya to wannan wa sallallahu alaihi wasallam qala hadha ibrahim sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ibrahim ne Allah subhanahu wa ta'ala ya salati a gare shi wa kana ibn abbas wa abu habbat al ansari al badri abdullahi ibn abbas da kuma abu habbat al ansari wanda an tattauna dangane da sunan shi ne kawo suka ce amir ibn abd amr wasuka ce malik yana daga dai waɗanda suke kenan sun halarci yakin bada Allah ƙarin ra'a gare shi saboda haka kenan ya tabbata sahabin tashi ya kula da suna cewa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce summa araja bi sai kuma ya haude ni ko urija bi aka haude ni hatta zahartu har na zamanto na haura na hau na ɗaukaka ni mustawan ga wani matsaya wani mataki asma'u fihi sarifal aklam wanda daga nan ina sauraron ruri ko kuma ƙara sarewa ta alƙalami ma'ana halin mala'iku suna ƙoƙarin rubuta hukumce-hukumce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ya rubuta a lauhin mahfuz saboda haka suna kwafawa har na ji ƙaran wannan kwafi ɗin da suke ɗaukowa suna rubutawa na ji ƙaran alƙalamin da suke wannan rubutu ko kuma abinda Allah subhanahu wataala ya so kenan su rubuta na gudanar da al'amurra wanda yake na bayi qala Anas ibn Malik Anas yace Allah kare ya gare shi qala Annabi sallallahu alaihi wasallam manzana sa sai yace fa farada Allahu alayya fa ala ummati 50 sala sai kuma ubaki ya farlanta ma al'ummata sallah 50 a kowane yini da kuma dare kamar yadda ruwaya ta Muslim daga hadisi na Thabit daga Anas da lafazin fa farada Allahu alayya shi kuma sai ubangiji subhanahu wataala ya lazumta ya farlanta a gare ni kaga farlanta ma manzala sallallahu alaihi wasallam farlanta ma al'umma shi farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam farlanta ma al'umma shi ko kuma aka sun wannan kenan fa farada Allahu ala ummati sai Allah farlanta ma al'ummata dukkanin abin da aka farlanta ma manzala sallallahu alaihi wasallam to farilla ne akan al'umma sai in an samu dalili wanda yake nuna abin khususiyya ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ba an samu khususiyya ba to asali kenan akan duk ayyukan manzala sallallahu alaihi wasallam shine at-ta'assi koyi da shi da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi yasa zaka ga wanda mafi yawa wani lokacin wasu da an samu wani abu in ya ci sai a ce khususiyya ce ko kuma wanda suke da ragoncin dabbaka sunna da an faɗo ne su ce a wannan annabi fa aka ce ma khususiyya kenan asali shine koyi da baki sallallahu alaihi wasallam sai fa abinda aka samu dalili wanda yake kebancewa farajatu bi zalika ta maratu ala Musa bayan karbo wannan sallah da kuma abubuwan da suka gudana wanda hadisai wanda suka zo akan Isra'i da Mi'raj Sheikh Nasir Diya Albani Allah ya tsare da rahama yana daga aikin da ya dauka na kokarin hidimta wa sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma kusanto da ita taqribu sunna bayna yadayil umma daga ciki akwai mashhuru na wannan kenan tattara hadisan da suka tabbata na Isra'i da Mi'raj bai samu kammala wannan a jumla da baki dai ba malamai suka ce kenan Allah subhanahu wataala ya karbura shi amma yayi wannan kokarin na tattarawa kamar yadda Ahmad Shakir yana da wannan Imam Suyuti yana da malamai da yawa kenan sun kokarin tattara da sai na Isra'i da Mi'raj saboda dumbin abin da yake tattara na hukunce hukunce da kuma abin da yake tattara na ikon Allah wanda zai fara ma bawa imani wanda mahalli ne na samun ƙarin imani wanda kaga yana daga abin da ya cancan tsamba sai da nafakar zaman tawa as-siddiq siddiqul umma ana zawwa kai tsaye kawai yace shikenan ya sallama to kaga irin abin da zai ƙara ma mutum da tsuwa da kuma imani abu ne wanda yake mai girma kamar yadda kuma a gehe daya zaka yi ta jin wasu labaran da hankali ma bai ya dauka wanda baka taba jin su ba akwai zaka masu azin turmi suna da wazukan su irin na Isra'i da Mi'raj to su kuma da ba ita ba gida su irin nan su wani waye shi kan malakin nan da yake ci akwai yan wazin turmi wanda kawai su yan tsara lamba ne in suka ji abu sai su daidaita ba a rubuce bane abu sai a daidaita kawai ayi ta hudu wasu abubuwa wanda suke shaci hori to wannan zaka ji su dan kara ma abin gishiri shi kuma shari'a ban ta bukatar sai ka yi kokarin jayewa ta gwaninta da waɗansu abubuwan da zaka bi ka hadi dan saboda zance ya yi dadi in ka bar shi ma a yanda yake mai kyan shi ya yi dadi gaskiya shi ta yi dadi saboda haka kenan Isra'i da Mi'raj akwai waɗannan abubuwan za mu yi ta jin haka kuma za mu ga waɗansu daga ciki su ma sun bauɗe irin wanda su addininsu sun mai da shi biki da salloli suna yin Isra'i da Mi'raj yanda kasa ana yin abin da ana yin maulidi haka watan Rajab ya kama musamman 27 ana yi kai a watan Mayu zaka ga suna ta bukukuwa na Isra'i da Mi'raj wanda kaga babu wani abin da aka shar'anta inda an shar'anta wani abu da ba a yi ba sabani kan a dare na nawa ne aka yi Isra'i da Mi'raj da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yin sabani akan wanne yake nuna babu wani bikin da shari'a ta samar kamar yadda maulidi ma da ake kaga an yi sabani dangane da wani daren ne kaga shi ma inda a ce da kwai wata addinin da aka shar'anta ko wani abin da aka shar'anta da sai kaga an kiyaye ranar da kuma lokacin kamar yadda sallar layya sallar azumin arafa ibada ta aiki haji alhaji a cikin ma'lumat duka kaga abubuwa ne sanannu in shari'a ta samar da abu da auqatu nasu hatta da sallar inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta babu wani abin da shari'a ta ce a yi shi nan barin la ko na sunna da za zo ana sabarin wai yaushe ne hakikarin ma dara ko lokacin kaga ko lokacin sallar sananne lokacin dauka azumi sananne lokacin haji sananne komai duka abubuwan a sanar suke to amma can da ke ba a shar'anta wani abu ba ba a bukatar a lokacin a aikata wata ibada to shi yasa sai ba a iyakance wannan ba to shi ma nan zamu ga kuskure ne mu nan ba Isra'i da Mi'raj amma ka je irin su Masar da ma nan gusuncin mu duka zaka ga nan ko a gani Allah ya kyauta saboda haka kenan zaka ga suna ire-iren wannan kuma kuskure ne farajatu bizaka tamaratu ala Musa alayhi salam sai kuma na dawo har na zo huce waje Annabi Musa saboda haka fa bare ce ma faradallahu laka ala ummatik mi Allah ya wajabta ma ka al'ummaka kuntu nace farada 50 sala Allah ya farlanta mu sallah 50 dare da yi قال موسى عليه السلام على موسى تفرج الى ربك يجي للي كما زوا ga ubangijinka farji ila rabbika kuma zuwa ga gurin ubangijinka yanzu yana sanuwa ne yaka ce kuma saboda Isra'i da Mi'raj yana daga mafiya girman dalilai wanda suke tabbatar da uluwillahi ta'ala kenan daukakuwa na zafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wani face na nuni akan wannan kenan daukakuwar Allah shine wanda yake da dalilai da musu iya lissahuwa na Qur'ani da sunna da kuma gabaki ɗayan ijma'i da kuma hankali da fitra duka ta tabbatar da wannan shi yasa ana zawwa ko sai aka tashi aka fara hawa aka fara hawa sama kaga wannan shine daukaka din gayyatar manzon sarsan da akai ya zamanto ya daukaka yayi sama gurin Allah subhanahu wataala kaga wannan yake tabbatar da kenan yana daga dalilan da suke tabbatar da kenan cewa ubangiji subhanahu wataala yana a sama far ba karama ba matan da in ba su yarda ba da ita ai abin nan in mutum bai yarda ba kenan kaga ya rage darajar manzon sallallahu alaihi wasallam eh kaga in ba ka yarda ba to gayyata ce aka mai ta musamman ya wasa ba in dai har ka yarda da fadala da darajar da zaka tabbatar da ita dole ka yarda da wannan in kuma ka kiyarda to kaga kuma nan gurin kenan ka kaskanta matsayin da Allah subhanahu wataala ya ba manzon sallallahu alaihi wasallam yace farjatu bi zalika na dawo da wannan hatta maratu ala Musa فقال يتي ما فرض الله لك على أمد قال فرض 50 سنة قال موسى فرج إلى ربك كماري إلى ربك قرم أبنججنك فإن أمتك لا تطيب الأمة كبزات إيابا فراجعنا يتي سوداك سيمك كوما هرزوا كنان چنغرم أوتا رواية كنان يتي فرجعت سينا كوما كوري يمك كوما دا ملايكا جبريل كوكوما هنا كوما فوضع شطر سيمكوما أبنججنا ya sauke mini shatara wani kenan bangare nata ruwaya ta Malik ibn Sa'sa fa wada'a anni ashra sai ya sauke mini kenan aka rage 10 ruwaya ta Sabit fa hatani 5 sai kuma aka sauke 5 kenan sai zamanto an rage a wannan adadin din farjatu ila Musa sai kuma na koma wajen dan uwana Annabi Musa kultu nace wada'a shatara fa qala ya raji'u rabbak kuma ma ubangiyanka fa inna ummataka la taqiqu zalika al'ummanka ba za ta iya jurar wannan ba farjatu yace sai na koma kaga saboda mai Annabi Musa alaihi salam ya jarraba bani Isra'ila kenan shi mai jarrabawa ne cikin wannan bangaren sai yake ba manzon Allah sallallahu alaihi shawara cewa to ga hukuma saboda ni na gwada mutanen fa wada shatara aka sabke wani yanki daga cikin wannan kenan shatara nan ba nisin ba kenan ba rabi ba farjatu na koma dai wajen Annabi Musa fa kala irji ila rabbi fa inna ummataka la tatiqu zalika na koma a lokacin sai aka sabke wannan sai kuma ubangiji subhanahu wataala fa kala azza jalla wa ala sai ubangiji subhanahu wataala ko azza jalla yace hiya khamsun ta hanyar aikatawar ku lokaci 5 ne wa hiya khamsuna amma lada 50 ne ma'ana gurgurdan ladan kuma 50 ne saboda man ja bil hasanati falahu 10 amsalha saboda haka kaga wannan da lokaci 5 sai a rubanya 50 din dai yana nan kamar yadda Allah subhanahu wataala kenan yayi ma al'umma manzon sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawli dan karrama al'umma da kuma matsayin al'umma wajen Allah subhanahu wataala saboda haka yace farjatu ila Musa da kuma ba Annabi Musa fa kace raji rabba a ruwaya ta nuska ta asili yace irji ila rabbika fa kale istahayit naji kunya asili a nuska ta shi ya kar istahayit min rabbi hakika naji kunya daga ubangijina hakika naji kunya ga ubangijina ana ibn munayyir Allah ya kashe da rahama yake cewa anan da akwai nukta wadda take latifa wajen jin kumiyar manzon sarsa yace yahtamil annahu sallallahu alaihi wasallam tafarrasa akwai yuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi firasa ne yayi tsinkaye min kaulin takhfifi cewa sassautawar waqa 5 ma'ana annahu law sa'ala takhfifa da zai tambaye sassautawa ba da ansarat 5 bayan ta zama mai kenan lokuta 5 la kana sa'ilan fi rafa'iha da zai ya tambaya ne cin daukaka ta fali zasta haya yace shi yasa sai zaman to kenan ya ji kumiyar wannan sannan kuma kokomawa da manzala sallallahu alaihi wasallam dan neman a sassabta so da yawa wannan yana nuna kenan a kowane lokaci da yake ba wannan yana nuna karan farko ba fuska ta ilzami bane tilas inda kamar a yanke ne ko an tursasa ma'ana a tilas ne aka yi kaga anan gurin da shikenan bayan da zai manzala sallallahu alaihi wasallam koma kawai zai aiki da wannan saboda haka na karshe kuma kaga sai zaman to kenan na karshe lazumi saboda Allah ya ce mayu badalul qawlu ladayya saboda haka kenan ko na karshe wannan shi kuma lazim ne saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bai koma ba thumma qalaka bi sai zai da ni hatta tahabi ila sidratul muntaha har ya tuka ke da ni ma'ana ya tsayu da ni a sidratul muntaha magariya wanda take ta tukewa wanda tana a kololuwan samai ruwaya ta musulun anna fi salisa a ta kenan shida amma abin da yake wannan kenan mabbi yawa ruwayoyin shine a sama ta bakwai malamai suka ce an kira ta da sidratul muntaha saboda ilmin malaika yantahi ilaiha bakin abinda malaiku ilmin ne malaika bakin ne yake tukakewa ilmin malaika bakin ne yake tukakewa babu wani da yake tarbura sai manzo Allah sallallahu alaihi saboda haka malaika jibril ma sai dakata daga nan wasu kuma suka ce a saboda yantahi ilaiha ma ya habitu min fawqiha duk abinda zai sauko daga saman ta bakin nan ne da kuma abinda zai hawo bakin nan ne ko kuma raika na waɗanda suke shahidai da mu'mine suna tukakewa a nan gurin kenan ita wajen magare wa gashiya alwan yace sai kuma wani kararuwa launi sai yance ta la adri mahiya yace ban san ba mahiya micece wannan launin nika ma'ana yaya hakikanin ta yake a wata ruwayar yace a lokacin sai ta dauki wani kai da wani kyawu wanda la yatqi bashara an yasifa babu wani dan adam da zai iya sifanta ma irin yanda ta dauki kai ga wanda Allah subhanahu wataala ce idh yabashar sidrata ma yagsha lokacin da kenan a lokacin sai yanci wannan magariya irin abin da ya zamanto yana lillibe sai yana yance ta thumma urzultu aljanna awdarwa ya zo cewa wani malam bata ta ne wanda yake na zinari saboda haka launi sai yance ta ثم ودخلت الجنه فاذا فيها حبائل اللؤلؤ sai na shiga aljanna sai ga maka a ciki wadansu tsakiyoyi ne da wadansu sarkoki wadanda suke sun yi tudu wani gwalle wanda yake yayi tudu kenan ya ci kowa kamar yashi saboda haka haba'il lu'lu wani tudu ne wanda yake na gwalagwalai wadansu tsakiyoyi da kuma wadansu dutsuna wadanda suke na gwal su ne har sun zama tomi sun yi tudu kamar yadda ya ci zai tudu to sai ga shi a ciki duk inda zaka samu wani tudu to tudun kawai na gwalagwalai ne suka zama to sun hada wannan tudu din saboda haka yace sai ga maka kenan cikin aljanna da muka shiga mun tarar da wannan nau'i daga nau'ika wanda kuma wa idza turabu halmis yace sai ga shi kuma rere turbaye da take cikin aljanna ita kuma turabu halmis ne ma'ana kamshin kamar mafi tashin kamshin turare lokacin da ake bada misali na kenan misk ba ana takaitawa ba ga miskin da ka sani ba ana takaitawa ba da kowa tunda shi wancan haka digo das duniya to gaba ɗaya gabas zai ma kudu da areko da ne tafi ku kamshi to kaga ke da abun ai ba wannan bane ba saboda haka yace wai za turabu halmus sai ga shi turbaya ya shi da yake cikin aljanna garin miski ne amin ya rabbal alamin wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi haka haji abare al-kharqi ya fitar da shi anbiya ya fitar da shi muslim ya fitar da shi a iman tirmidhi ya fitar da shi a tafsir nasa'i ya fitar da shi a kitab salah yana tattare da darussa kamar yadda muka gani abu na farko dai abinda shi imam al-bukhari Allah ya kanshi da rahama ya yi tarjuma kaifa furidat as-salatu ala al-isra'i aka farlanta sallah fil isra'i da mi'raji a shekara ta nawa kai isra'i da mi'raji shekara ta goma bayan annabta kenan yin shekara uku ana sallah na sannan aka dawo madina mina ne dalilin ka na to wannan aiwa zama dalili ya zama madalili wannan ya kamata ya samu dalili ko tunda akwai sabanin shi wacce shekara ce da ka karfafa maganar da ka da wani dalili ko ake da wani ilimi akai ko wanda ya faɗi haka ne banjewa to kenan shekara ta goma goma saboda haka kenan ya nuna yadda kuma aka farlanta sallah ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna girman sha'anin sallah sannan kuma hikimar isra'i da miraji ko abin da ya kamata mu maida ma hankali muhimmantar da abubuwan da aka karbo a isra'i da miraji din sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban muhimmin da ya kamata mutun ya zamanto ya maida hankali akai amma an ka takaita a matsayin azo ayi biki a kan ana isra'i da miraji kuma sallah asuba ba ka mutu ba kaga yake banza kenan kai da isra'i da miraji sallah ce aka amsu amma yake zo aka ko ana isra'i da miraji sallah asuba ba kuma yi ka bakara saboda haka kenan wannan sai kuma abubuwan mamaki da manzo Allah sarasai gani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana haka a suratul najm ta tabbatar kenan yin wannan da manzo Allah sarasai ma'ana mi'raji da manzo Allah sarasai suratul isra sai ta tabbatar da kuma isra'i in tafiya da aka yi ta dare saboda al'amari ne wanda yana buƙatar kenan imani da kuma tabbatarwa kaga yayin ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wancan sannan shi ma wannan haka aka yi sura su kudin suratul isra sai kuma mi'raji shi ma suratul najm sai ta bayyana kenan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya je ya ga wasu daga ciki sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya bayyana a cikin hadisan shi irin abeban da maki sallallahu alaihi wasallam ya je gani na abin mamaki kamar yadda Allah subhanahu wataala ce la qadara amin ayatu rabbihim kubra ya ga mafi girma daga ayoyin Allah subhanahu wataala malaika jibril masu tsaron wata irin maliki da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gani a can gurin maki sallallahu alaihi wasallam ya ce na gashi aka ce bi taba yin dariya ba da kuma shiga aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam da irin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam gani aljanna irin suraka rajula yataqallabu fil janna fi shajara qata'aha kanat tu'zi an-nas ko fi shawka qata'aha kanat tu'zi an-nas irin wanda kuma ta dauki alhakin Musa da sauran nau'ika da kuma hatta da mata ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in talaqa fil nar fa idza ra'at aktharu ahliha al-aghniya sai na ga mafi yawan ƴan aljanna mawadata ne sannan kuma talaqa fil janna fa'ad aktharu ahliha al-fuqara aljanna kuma da nalika sai na ga mafi yawan ƴan cikin talaka ne sai kuma irin abubuwan abinda manzala sai sai gani na waɗanda aikin da ba su yi tunanin zai kai su aljanna ba sai kai su aljanna kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutumin da tofi ne ya goge a cikin bangon masallaci amma dalilin wanda ya zama to ya shiga aljanna tunda al-imanu rukun wa sabuna shu'uba to kaga kenan fadlana kokarin kyautata masallaci da kuma tsaftace shi da kuma gyara shi banjewa eh to kaga wannan mutumin da shi ma aka ganshi wanda ya shayar da kare da wanda ta shayar da kare su biyu ne kama ce ce ruwa ne akwai ta mace ba eh akwai ta mace ba kama ta dago
dole ne ci abin cuta kan
hanya eh
dole ne ci abin cuta kan
hanya mun ba dai shaye eh amma dai shi larancin kama ce eh haka ce eh ah to to eh wanda suke wanne kake wani hadisin kuda na wanda suke ta karbi da kuda ya tabbata eh a samu tabbatun ruwa sai a gina aka an gansu ko hadisi ya tabbata eh shine kenan kan mu je a dinga fadi kuma sai mu zama kamar wancan din sai mu zama dai da wancan din go ya tabbata hadisa an ga wancan abin sani shi ne wani kike a wai shi shi karan kan hadisa ne shi eh wai shi ingantu hadisa shi ne yake tambaya ba haro kadiya ba
eh
eto sai ka koma kalega ko eh ka koma kalega hakki ta mu tauhidin ma ka karanta kitabut tauhid ko tsallake kai kai ka tsafa karatu tsallake ka karanta kitabut tauhid eh jama akwai yana sai ka samu mata takala da zaka bidiyo an ce insha Allah أنا عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة هنا فرضها ركعتين ركعتين في العصر والسفر وأن رسالة إن الإسراء والمراج لا شيء نصير لألباني كأنه مسام مكرتا إن شاء الله يتترى باكيون بربولان وأن نسكي سنتبتا كأغا سي زمن توكي نا أقوي ودادوا أكم وأن نبسو إن كان تبا تقريب السنة أولي مشروع إن دي دوكا kamar mashruqin da shi Sheikh Nasiruddin Albani dauka na taqribu suna bayani da al'umma kamar sahihi na Abi Dauda sahihi na Tirmidhi sahihi Ibn Majah sahihi na Abinna da kuma da'if na wannan mashruqin nan shine sai ya kira shi da wannan kenan shi ma kamar al-Isra wal Mi'raj tantancewa hadisai inda abin da yazo na asa kenan duka yana cikin mi wancan mashruqin da kenan Malam Albani amma sunan risala ne al-Isra wal Mi'raj akwai wanda anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ittalatu fi janna akwai wanda kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallata kusufi ai kaga ya ga wadannan saboda haka wasu a kusufi kenan tun da yace babu wani face na gashi hattal janna wala hatta da aljanna da wasu duka na gansu a wannan matsayin dawa kwarai kwanne Allah ya sanar da shi haka ne tunda ai Allah subhanahu wataala yakan tsinkayar da kenan waɗanda suke manzannin shi Allah yakan tsinkayar da su ya sanar da su wannan to kaga a nan gurin kenan ya sani da Allah ya sanar da shi bambancin da ake fama da su wa'ancan kaga su kamar taswiya ce suke su bambanci su daidaita ce suke kamar abin da suke aunawa su duk abin da Allah ya sani manzo Allah sa sai ya sani su kaji su kamar anan suna daidaita Allah ne da manzon shi kaji amma ba wai kore ake kace a ce annabi sai ya san gaibu ba alal itara ake cewa ba haka ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hada bucin Qur'ani ka Musa to amma me ake Musa su wadancan suna nuna duk abin da gaibun da yake Allah subhanahu wataala ce alimul ghaib to sai suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba san wannan mana abin da yake gaibun da Allah ne kadai ya sani yasu ce to ba shi ba sawani shine bambancin mu da su shine abin da ake shaki su suna kokarin daidaita Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk in ka kalli matsalolin da ake samu da sufaye su kokari suke su gama Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma wannan shine asalin abin da manzo Allah sai zo dan yaka taswiyatu ghayrullahi ma Allah fi ma huwa gaibu kuma sanin gaibu mutlaq haƙi ne na Allah subhanahu wataala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa ma kaga haƙi ne na ubangiji subhanahu wataala alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ada illa man intada min rasulih to kaga kenan me in annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai san gaibu saboda wa yake sanar da shi yake tsinkar da shi Allah subhanahu wataala kamar yadda yake tsinkar da sura annaba duk yawanci abun da yake faɗi duk ba gaibu bane alamat sa'a kaza gaibin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka iya lissafa shi duk gaibu ne abin da yake tawadi baka iya lissafa ba to ko bambancin mu da su wannan ne su duk yawancin kaji ana fama to su sai suna kokarin abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai hani su kuma sai su kokarin su gina wannan abin su tabbatar da shi to kuma in kace ba haka bane to shine sai su canza abin wannan kuma dama aikin su ne kenan canza abu daga hakikanin yanda yake saboda mutane kar su zaman to sun gane ana sha radiyallahu anha qalat farada Allahu as-salata hina farada rak'atayn rak'atayn Allah ya farlanta sallah lokacin da aka farlanta ta raka'a bibi fil hadar was safar bai dai da zaman bula da zaman gida da kuma bulaguro fa irrat salatu safari sai aka tabbatar da sallar bulaguro az-zuhr al-asr isha raka'a bibi wazida fi salati al-hadar a sallah kuma ta zaman gida sai zamanto an dada ta zamanto kenan hudu da wannan ne wasu suka yi ruku da cewa kenan sallar bulaguro ita ma azima ce sallar bulaguro saboda me tace kenan farada Allahu as-salata hina farada rak'atayn rak'atayn fil hadar was-safar fa qira as-salatu safari kenan sallar bulaguro ya ka tabbatar kenan sallar bulaguro me farillar ta shine raka'a biyu sai suka ce to ya nuna kenan sallar bulaguro ba wai rukhsa bace ba kasar azima ce babu zancen kai bulaguro kenan in rukhsa ce in kaga dama kai kasar in kaga dama kuma mi ka cika amma in azima ce kenan ko farillar mujarradin kai bulaguro ko farillar ka raka'a biyu yawa kenan ba zancen mi kai hudu in kai hudu kai sabo wannan shine hanafiya suka riko da zahirin wannan cewa kenan sallar bulaguro azima ce ba rukhsa bace ba kuma da yawa daga ciki sun wafaka musu cewa haka ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bulaguro sallallahu alaihi wasallam ya zama to kenan ya cika kuma cikawa mata sayyidina Usman da Aisha radiyallahu anha su kuma sun yi shi ne akan wani tawili kuma sannan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake kenan asali irin wanda zaka ji mutum sai ce ban dauko niyya ba kawai mujarradin kai bulaguro mujarradin kai bulaguro ko dan kasar ne to muna da sauran lokaci lokaci ya tafi to satun gaba akwai har da ta kitab da aka ida tun da an ida shi ko wa alaikum salam insha Allah za a saura da shi satun gaba
ha nan an yi shawara ne ke sanna
na
a lokacin da aka yi tsari mai akaman ke ce da kuma da bayan ma ke
sanna eh bayan manzala sassan ya dawo kuma sai malaika jibril alaihi salam sai sabko azuba ya sai aka yi sallah ta yi azhur sai sabko lasar sai sabko yanzu bayan an je an karbo ba kawai shike da an bada sallah to ya ce sallah kaga dole ai sai an goya yanzu ne an je an amso sabon an karbo alƙawarin ko to kuma ya ka turo malaika jibril shi kuma sai koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari ma ya sabko lokaci bi akai da lokaci wanda yake zababbe da kuma lokaci wanda yake ne saboda malaika jibril shi ne sabko koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai koya masa abai sabai kuma suka koya da
wai
a je din lokaci ne da yake da wani da yake da wani kai eh yawan da yake a kawai bulaguro bulaguro ba zuwa unguwa ba in je cikin jiha guda kuma a jiha guda kauye guda babu zance ne yanzu koda a ce da magaranta kai misali nisan maradi inde da suna anguwa ce zaka je ka cikin gari guda ne ko anguwa ce ta je ka sai dai an cira kuma zuwa eh eh inde kauye ne kuka sai da sunan kun yi bulaguro kasar zan inde bulaguro ne kuka yi kasar da cewa ne yayi bulaguro ya kai kauye sai inda suna inde an kira shi da bulaguro shi yasa kawai abin ai an bar shi akan kurki yayi aiki to anan guru kuma dai ana iya ce ma tahiyyar murya bulaguro shikenan sai a yi kasar wa'iza irin wannan abubuwan basu da wani mushkila ko ishkali a shari'a kan kuma mutum ya sama kanshi da amma in dai bulaguro da sunan abin kai tahiyya tahiyyar ta take da sunan bulaguro kenan wani zai iya tahiyya ya yi kasar wani kuma ba zai kasar ba wallahi ta'ala a'lam yawa kware wadda daga tuna akwai kenan wannan dan uwa moshe wanda kwanaki wannan kin shi rasu ya yi shi to zuma da kai yayin su babba sati bi za ku gabe su ba shi Allah ya ma cika shi ma Allah subhanahu wataala ya dan shi da rahama ya rahama shi Allah sa ya dace mu kuma shi ubangiji subhanahu wataala zan mu khalifa cikin bayan je bari su kuma Allah ba su lada a kurina arsa da uwan su kuma Allah subhanahu wataala arsa mu da karshe wanda yake mai kyau ya rabbul alamin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala ibrahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala ibrahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala ibrahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala ibrahim wa ala ربنا اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كأمن شيء كنا ساتن قبل شهر بعثا كتاب التيمم نعم 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 نعم